Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Nijar. Za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Jami'an 'yan sanda sun ce jiya Juma'a wasu masu harin kunar bakin wake suka kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya, suka kashe mutane 6 ciki har da 4 daga cikinsu. Mai magana da yawan rundunar 'yan sanda Victor Isuku ya ce da sanyin safiyar jiya Juma'a 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata guda 2 da wani namiji da suka doshi wani wurin bincike da ke kusa da babbar kotu Maiduguri da Gudu. Mace ɗaya sai ta tada bam ɗin da ke jikinta ta kashe kanta da abokin harkarta, wato namijin mai harin kunar bakin wake. To amma ɗaya macen mai harin kunar bakin wake ta tsira kuma ana mata tambayoyi. Hukumomi sun ce sauran masu harin kunar bakin wake guda 2 sun tarwatsa kansu ne a tashar mota suka kashe kansu da kuma civilian JTF guda 2. Wannan shine karo na 5 cikin makonni 3 da ake kai irin waɗannan hare-hare a birnin Maiduguri. Gwamnatin ƙasar Mozambique ta ayyana zaman makokin kwanaki 3 bayan fashewar da ya kashe akalla mutane 60. Wani tankin dakon mai ya yi bindiga a gundumar Mutize da ke tsakiyar ƙasar Mozambique ɗin bayan da direban motar ya ajiye ta a gefen hanya. Gwamnatin kasar ta ce mutane da dama suna kokarin satar mai daga tankin a lokacin da ya yi bindiga. Gidan rediyo Mozambique ya bada rahoton cewa akalla mutane 60 ne suka mutu kuma 108 suka ji rauni. Yanzu haka ana binciken musabbabin bindigar da tankin ya yi. To amma wani dan gani da ido ya faɗa wa wakilin sashen Portuguese cewa wani jami'in 'yan sanda ne ya harba bindiga domin tarwatsa mutanen da suke kewaye da tankin. Wasu kuma sun ce wani waya ne da ke jikin tankin ya kama wuta. Wannan ne karo na 2 cikin shekaru 2 da gwamnatin Mozambique take ayyana zaman makoki. A watan Janairun shekara ta 2015, mutane 75 ne guba ta kashe su a yankin Chitima bayan da suka sha lemon gargajiya bayan sun gama jana'iza. Shugaba Barack Obama mai barin gado ya isa kasar, wato birnin Lima kasar Peru, zangonsa ta ƙarshe a ziyarar ƙasashen waje ta ƙarshe da zai yi a matsayin shugaban ƙasa. Shugaba Obama zai yi ƙoƙarin kwantarwa ƙawayen Amurka na yankin Asia da Pacific cewa zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa ba zai ɓata dangantakarsu ba. Tun da farko sai da shugaba Obama ya yi wa ƙawayen Amurka na Turai ban kwana a ziyararsa ta ƙarshe zuwa Turai ɗin a matsayin shugaban ƙasa, inda ya tabbatar da goyon bayan da Amurka take baiwa ƙawayenta domin ƙalubalantar ƙasar Rasha. Jiya Juma'a shugaban na Amurka ya bar birnin Berlin ƙasar Jamus bayan ziyarar kwanaki 4 da ya yi a yankin. Ya fara ziyarar daga ƙasar Girka ya kammala a ƙasar Jamus. Kafin ya bar birnin Berlin, sai da shugaba Obama ya gana da shugabannin Birtaniya da Faransa da Jamus da Italiya da kuma ƙasar Spain. Haka kuma shugaba Obama da sauran shugabannin ƙasashen Turai a jiya Juma'a sun yarda da ci gaba da amfani da takunkumin da aka azawa ƙasar Rasha a saboda rikicin gabashin ƙasar Ukraine. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ci gaba da naɗa waɗanda zai baiwa manyan mukami a cikin gwamnatinsa, a yayin da ya zaɓi wasu 'yan jam'iyyar Republican guda 3 masu ra'ayin riƙau na ƙin ƙarawa domin riƙe muhimman mukamai. Ya naɗa Senator Jeff Sessions a zaman Attorney General da ɗan majalisa Mike Pompeo a zaman shugaban kungiyar leken asirin Amurka ta CIA da kuma General Mike Flynn mai retire a zaman mai bashi shawara akan matakan tsaron cikin gida. Dukkan mutane guda uku waɗanda suka yi wa Donald Trump biyayya a duk tsawon lokacin yakin neman zabansa ɗan ra'ayin riƙau ne. Ila Senator Jeff Sessions ya fuskanci tambayoyi masu wuya a lokacin da za a tabbatar da shi, ko da yake jam'iyyar Republican ke da rinjaye a Majalisar Dokokin Amurka. A lokacin da aka nada Jeff Sessions mukamin alkali shekaru 30 da suka shige, daga kusan harshe aka la'ane shi a saboda furucin nuna bambanci da aka yi zargin yayi a lokacin da yake rike da mukamin Attorney General na jihar sa ta Alabama. A yayin da haka ke faruwa kuma jiya Juma'a, Attorney General ta Amurka Loretta Lynch ta yi kira ga farar hula da su ci gaba da bada rahoton akwai laifuffukan nuna bambanci ko kuma ƙiyayya da kuma al'amuran da suka danganci musgunawa ko kuma ƙuntatawa. Ta ce suna buƙatar mutane su riƙa bada rahoton akwai irin waɗannan al'amura ko kuma laifuffuka ga jami'an tsaro da kuma ma'aikatar shari'a, domin masu bincike su ɗauki matakan kare haƙƙi da 'yancin jama'a. Loretta Lynch ta yi wannan furuci cikin wani faifan bidiyo da aka gabatar a kan laifuffukan nuna bambanci ko kuma ƙiyayya da ake aikatawa a nan Amurka. Faifan bidiyon ya yi magana a kan bayani da hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI ta gabatar a farkon wannan makon daga ƙididdigar da ta yi a shekara ta 2015. Bincike ya nuna ƙaruwar laifuffukan tsana ko kuma ƙiyayya da kashi 7 daga cikin 100 a bara, da al'amuran da suke auna musulmi kuma ya ƙaru zuwa kashi 67 daga cikin 100. Bincike ya nuna cewa laifuffukan ƙiyayya ko ƙyama ya ƙaru zuwa 5,850 idan aka kwatanta da 5,479 a bara. Sannan kuma ƙiyayyar da ake nunawa musulmi ya ƙaru tun watan Satumban shekara ta 2001, lokacin da aka kawo hare-haren ta'addanci a nan Amurka. Haka kuma rahotanni sun nuna cewa laifuffukan nuna ƙiyayya ko kuma ƙyama da kuma musgunawa da ake wa tsirarru ya ƙaru a makon da aka zaɓi Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa. Wata cibiyar lauyoyi da ke sa ido a kan ƙungiyoyi masu nuna bambanci ko kuma ƙiyayya ta ce yawancin laifuffukan da ake aikatawa an danganta su da irin furucin da Donald Trump ɗin ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe. Gobe Lahadi, idan Allah ya kai mu, za a yi zaɓuɓɓukan da aka ɗage yi a ƙasar Haiti, zaɓen da aka ɗage ko kuma aka jinkirta a saboda mahaukaciyar guguwa Matthew da ta yi wa tsibirin ɓarna a watan jiya. 'Yan ƙasar Haiti miliyan 6 ne suka cancanci yin zaɓe daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 27 da kuma 'yan majalisar wakilai da ta dattijai. Jiya Juma'a, hukumomin ƙasar Haiti ɗin suka tabbatar cewa za a yi zaɓen a gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, duk da cewa yawancin yankin kudu maso yammacin ƙasar na fama da irin ɓarna da mahaukaciyar guguwar ta yi. Tun ma kafin mahaukaciyar guguwa ta afkawa a ƙasar, rikicin siyasa ya sa aka jinkirta yin zaɓe a ƙasar. A watan Oktoban shekara ta 2015 aka yi zaɓen shugaban ƙasa, to amma aka soke sakamakon zaɓen a saboda maguɗi. Bugu da ƙari kuma mummunar zanga-zangar da aka yi ta dagula zaɓen wakilan majalisar dokoki da aka yi a farkon bara, sannan kuma aka soke sakamakon zaɓen a kimamin rubu'i guda na gundumomin ƙasar.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Mm-hmm.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dimbin gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu Dayyab Abdullahi da Abu Awlad Idris Abdul Karim sai Sale Umara Dumbari tare da Adamu Jangirawo Akko a jihar Gombe sai Sani Haruna tare da Mudassir Muhammad Tafawa Balewa a jihar Bauchi sai kuma gaisuwar Salim Abubakar Imam Jingir tare da Abdulrahman Mijinyawa sai Said Kan da Salisu Alhaji Azare sai Fa'ilu Ladi Mahuta da fata na faɗi sunanka daidai sai Malam Kabir Kobi tare da Hajiya Alawiyatu Mahe a Bauchi Yakubu sai Tahiru Hashimu Taraba tare da Honorable Salisu Zakari Ningi sai Aminu Mai Shayi a jihar Taraba tare da Abbas Babe Gombe sai gaisuwar Anas Garba tare da Nuruddin Ardi Muhammad tare da Adamu Ali Ungulde a jihar Borno sai Hajiya Nabila Usman tare da Amina Baba Suleiman sai kuma gaisuwar Hajiya Huraira Adamu tare da Faruk Mu'azu na gidan Radion Gombe sai gaisuwar Kamilu Alhaji Lawal tare da Zaidu Bello Yari sai gaisuwar Atiku Sani Ibrahim tare da Hamza Giyada sai Abubakar Ibrahim Tatimu tare da Kabiru Tike kauran Facebook sai Sani Muhammad Chindo ungwakarofin madaki abocin Yakubu tare da Saje Samson sai Abdullahi Lela ajiyan Facebook tare da Aminu Wuro Bukar Jada Ajar Adamawa sai gaisuwar Ibrahim Tahir tare da Engineer Difa sai Shamsuddin Lawal tare da Shafale Keping ya Musa jihar Nasarawa kenan tare da Zaharuddin Abdullahi Bono zannan Bauchi sai Abba Dauda Abba tare da Hajiya Saratu Ji Abdul Burnin Kudu sai gaisuwar Ibrahim Dallami Badejo tare da Shehu Aminu Azare sai gaisuwar Comrade Musa Usman Alfa da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Katsina sabon shugaba kenan Sanin Shaga kofar aura a Katsina da fatan kana lafiya shi Gisura Abdullahi Sani Umar tare da mai sauraron mu Hajiya Uwani Abubakar sai gaisuwar Nura Bello Daraja Kaset Gusau a Jihar Zamfara dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Tumadala, a gaba sai gaisuwar ƴan kungiyar GSSP AT irin su Alhaji Muhammad Garba da Al-Audu sai Alhaji Audu Musa Dan City tare da Badisa Mamu sai Hajja Muhammad tare da Isa Ahmed Baba sai Hajji Ahmed Roya Kubu tare da Hajji Maimuna Mandi sai Muhammad Manguno tare da Saidu Hassan wato henchman sai Sani Ahmed Sanina tare da Yusuf Adamu Jajir wato Yellow Man sai gaisuwar Ba Abdu Daura tare da Abu Zali sai gaisuwar Muhammad Jajir tare da Aliyu Muhammad sai Abubakar Umar tare da Maina Modu sai Abdulrahman Inwa tare da Idris Gambo sai garba wato gaisuwar Nuruddin da fatan kuna nan lafiya haka kuma na gaida Muhammad Gambo Gujiba dukan ku da fatan kuna nan lafiya.
Kia te kalon kura, kora na 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 na
To a gaba sai gaisuwar ‘yan majalisar abu da ya huce na Facebook kamar shugaban majalisa Ismail Umar Bima mai Gombawa, sai Adam A. Adam Gaishuwa da Usman Muhammad, sai Jafar Aso tare da Abubakar Ciroma, sai gaisuwar Magaji Hassan tare da Lawal Shaga Disi, sai Zakariya bin Yusuf tare da Usman Saido, sai gaisuwar Hassan Yakubu tare da Abu Sadiq Haruna, sai Yusuf Sale Makama tare da Salihu Ibrahim Adamu, sai gaisuwar Lawal Ibrahim Kaf Lawan tare da Sayyid Usman, sai gaisuwar Sani Jafaru Tsurutawa tare da Baba Nabil, sai gaisuwar Suleiman Muhammad dan Kama, na fata na fada daidai, sai Fahad dan Malam tare da Hadi Idris, sai gaisuwar Musa Gambo tare da Salihu Ibrahim Adamu, sai Jafar Abdulmumin Bambale tare da Kabir Shaibu, sai Nuhu Labaran, dukan ku da fatan kuna nan lafiya. Ma da lakaɗin ban gaisuwar filin abar ya wuce zuwa ga masu sauraronmu Malam Bala Hassan Taylor unguwar Nufa a Bauchin Yakubu, wato Bala Branko, sai gaisuwar barista Isyaku Barau tare da Malam Bashir na jaridar Leadership Hausa tare da Dallami Alhaji Shishi barista, sai gaisuwar Shehu Tsumagiya tare da Hafiz Balaraba Gusau, sai Alzamfari tare da Mansur Almusaimu da Sir Birnin Kebbi tare da Wazir Ikon Allah, sai Usman Adamu Aliru tare da Alhaji Umar Gida da Gumi tare da Anti Samira, sai gaisuwar Muhammad Danda Tijo tare da Eve Mai Saji, sai gaisuwar Aliyu Muktar Umar Kwalli tare da Abubakar Kalajanga Jalango, sai Hassan Muhammad Binanci tare da Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo, sai gaisuwar Shehu Gajo tare da mai sauraron mu Comrade Aliyu Sambo Toro, sai Dr. Nasir Mai Magani Birnin Kebbi da Hajja Binta Kaura, sai gaisuwar mai sauraron mu Adamu Tahiru tare da Balarabi Babale Gajida, sai Shehu Suleiman tare da mai girma Ibrahim Wakkala, wato mataimakin gwamnan jihar Zamfara, da fatan kuna nan lafiya. Din bangai suwa zuwa ga shugabar mata Hajja Gambo Mamman Gusau, sai Comrade Dangulbi tare da mai sauraron mu Awal Muhammad dan Larabawa, sai Activist M Lawal tare da Anas Hoja, sai gaisuwar Sade Shaidu Daura tare da Maimuna Yahaya, sai gaisuwar Murtala Mai Gyada tare da Dan lamarin na muradin wato Muhammad Hassan kenan da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Awal Kangiwa tare da Ubaidullahi Haya Kaura da fatan kuna nan lafiya ga gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga sai Malam Matthew Garba da Yusuf Dingari tare da Anas Saminu Ja'in sai shugaban kungiyar murar talaka Zaidu Bala Kofa Sabuwa a jihar Kebbi da fatan kuna nan lafiya sauraro nan zamu da sa'a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewa huta lafiya
Tuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
Jama'an 'yan sanda sun ce jiya Juma'a wasu masu harin kunar bakin wake suka kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya suka kashe mutane shida ciki har da hudu daga cikinsu. Mai magana da yawan 'yan sanda ya ce da sanyin safiyar jiya Juma'a 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata guda biyu da wani namiji da suka doshi wani wurin bincike da ke kusa da babbar kotun Maiduguri da Gudu. Macen sai ta tada bom ɗin da ke jikinta ta kashe kanta da abokin harkarta, to amma ɗaya macen an kama ta tsira kuma ana mata tambayoyi. Gwamnatin ƙasar Mozambique ta ayyana zaman makokin kwanaki uku bayan fashewar da ya kashe aƙalla mutane 60. Wani tankin dakon mai ya yi bindiga a gundumar Motize da ke tsakiyar ƙasar bayan da direban motar ya aje motar a gefen hanya. Gwamnatin ƙasar ta ce mutane da dama ne suke ƙoƙarin satar mai daga tankin a lokacin da ya yi bindiga. Shugaba Barack Obama na Amurka mai barin gado ya isa birnin Lima ƙasar Peru, zangonsa ta ƙarshe a ziyarar ƙasashen waje ta ƙarshe da yake yi a matsayin shugaban ƙasa. Shugaba tun da farko sai da shugaba Obama ya yi wa ƙawayen Amurka na Turai ban kwana a ziyararsa ta ƙarshe a Turai ɗin a matsayin shugaban ƙasa, inda ya tabbatar da goyon bayan Amurka da Amurka take baiwa ƙawayenta domin ƙalubalantar ƙasar Rasha.
To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.